أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, wanda muka saba gabatar da darasin tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shine darasinmu na 55. Kuma insha Allah yau muna ɗauke ne da tarihin ummul mu'minina nana Aisha ƴar sirna Abubakar radiyallahu ta'ala anha. Yau muna ranar 15 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba Ali salatu wassalam, wazo dai da 9 ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya. Wannan shugaba mai girma wacce zamu ba da tarihinta ita ce uwar mu'minai mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce ake kiranta da suna Aisha ƴar Abubakar Abdullahi kenan ɗan Abu Quhafa Usman radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wacce nana Aisha radiyallahu anha, kamar yadda na faɗa a baya, mahaifinta shine sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, wanda ainihin sunan shi Abdullahi ibn Usman. Ana mata alkunya da Ummu Abdullah, duk da cewa bata taɓa haihuwa ba, to amma akwai ɗan ƴar uwarta mai suna Abdullahi ibn Zubair, to shine ake mata alkunya da shi, ana ce mata Ummu Abdullah. Kuma an haife ta ne a garin Makka, wato Makkatul Mukarrama. Kuma ta yi ƙaura, wato ta rasu a cikin garin Madina, wadda kuma yanzu haka kabarinta yana nan a cikin makabartar Baqiya. Mijinta kuwa shine shugaban mutanen farko da na ƙarshe, jagoran annaba da manzanni da mala'iku, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin. Duk da cewa Nana Khadija radiyallahu anha ita ce farkon wacce ta fara ba da gaskiya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce farko daga cikin mata, to kuma daga ɓangaren mazaji ai mahaifin Nana Aisha wato sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu shine na farkon ba da gaskiya, domin lokacin da aka aiko Annabi alayhi salatu wassalam mutum huɗu su fara ba da gaskiya da shi, biyu manya, biyu kuma masu ƙananan shekaru. Biyun manyan su ne matar shi da kuma babban abokin shi sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Masu ƙananan shekarun kuma su ne sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuma sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Sannan daga baya kuma sai bayi guda biyu suka biyo baya, su ne sayyidina Zaid ibn Harisa da kuma sayyidina Bilal al-Habashi radiyallahu anhuma. Amin. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu daga ranar da ya musulunta sai ya zama shi ma mai kira zuwa ga addinin Allah. Ya zama wato wasu da dama daga cikin manyan sahabbai sun musulunta ne a hannun shi. Daga cikin waɗanda suka musulunta a hannun shi akwai sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, akwai sayyidina Usman ibn Affan, akwai sayyidina Sa'id ibn Zaid, akwai sayyidina Talha ibn Ubaidillah, akwai kuma sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam, da su da kuma wasu daga cikin iyalan gidan sayyidina Abubakar da ƴaƴan shi duka sun musulunta tare da shi a wannan ranar da ya musulunta. Nana Aisha radiyallahu anha ita an haife ta ne a cikin addinin musulunci, ba kamar da yawa daga cikin sahabbai ba radiyallahu alaihim, barin da su an haife su ne a cikin shirka, sai ba daga baya kuma Allah ya musu gidan dogo suka musulunta. Ita Nana Aisha radiyallahu anha ta buɗe ido ne kawai ta ga musulunci a cikin gidansu, kamar yadda mu ma a yanzu mafiya yawan mu duka mun buɗe ido ne mun ga iyayenmu suna sallah. Nana Aisha radiyallahu anha ta zo wannan duniya ta buɗe idonta ta ga musulunci a cikin gidansu, ta samu kanta a tsakanin iyaye guda biyu mu'minai kuma karimai masu tsoron Allah. Bari dai ta sanar da mahaifinta sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu shine mafificin makusanci ko kuma mafificin aboki amini ga shugaban annabawa alaihi wassalatu wassalam. Ta ga mahaifinta sayyidina Abubakar koyaushe yana nazumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kanta tana faɗa take cewa
ni ba hankalta ba face sai da naga iyayena gaba ɗayansu suna yin wannan addini na musulunci, ma'ana ta buɗe da ni kawai ta ga addini a cikin gidansu, ba ta san san da babu addini a gidansu ba. Wani ya zo a cikin littafi mai suna Sirru Alamin Nubala na Imam Az-Zahabi, juz'i na uku, shafi na 324. Na Aisha radiyallahu anha ta taso ne a cikin tarbiyya irin ta musulunci, kuma ta taso a tsakanin iyaye guda biyu, wato sai na Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu da kuma mahaifiyarta Ummu Ruman. An shayar da ita da ruwan wahayi, kuma ta tsiro, wato tsirowa mai kyau. Allah subhanahu wata'ala kamar ya tanade ta ne musamman saboda wani aiki na musamman. Wato ta taso ne a cikin kulawar Ubangiji subhanahu wata'ala domin ta zama mata ga zababban masoyin shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika farkon aurenta da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mala'ika ne yazo da siffarta kamar hoto haka, yazo a cikin bacci ya nuna Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kamar sau biyu ko sau uku, kamar yadda tana na Aisha radiyallahu anha take cewa duk sanda mala'ikan yazo yakan ce mishi wannan ita ce matarka, ko haza zawjatuka, wannan matarka ce. Ya zo a cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim duka suka ruwaito ta hanyar Nana Aisha, tana cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min cewa an nuna min ki a cikin mafarshi har sau uku, darare uku a jere, mala'ika ne ya zo min da ki a cikin wani kyalli haka, wani kyalli na Al-Harir, wato irin kyalli ne na gidan aljanna, a ciki akwai hotonki amma an nade Al-Haririn, idan na bude sai in ga fuskarki. Kuma dama mala'ikan ya ce min wannan matarka ce a duniya da lahira, to idan na buɗe sai ga fuskarki, to sai na idan na farka daga baccin na ce to in dai wannan al'amarin daga Allah ne, to Allah zai gabatar da shi, ma'ana abin zai yiwu. Ana nan ku sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da lamarin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma ya tare da ita bayan ya yi hijira zuwa garin Madina, a lokacin nan tana da shekaru 9 a duniya. A yanayin rayuwa ta wancan lokacin, wato mata a Jaziratul Arab waɗanda suka shekara kamar 9 tun daga ma shekara 7, to yanayin jikinsu da yanayin tasowarsu ya kai yadda za a iya yin aurensu, ba wai Larabawa ba kawai, a irin waɗannan lokutan har ma lokutan da ba su kai wannan ɗin nisa ba, kamar shekara 200-300 ma baya, ko a ƙasashen Turai suna yin auren yara ma tun daga shekara 5. Yanzu ne da suka fitsari kafarsu kuma suka juya kan addinin musulunci, suke atakin ɗin musulmai akan wai ana yin auren yara da ƙananan shekaru, wai ana yin auren wuri, in an yi auren yarinya fa sai shekara 15 sai ce wai an yi auren wuri. Amma su kuma nasu su Turawan da su da ƴan bokon nasu ɗin kuma ƴan shekara 13-14 suna iya zuwa su je su yi zina. Bara an ban manta ba, a jarida na gani wata yarinya ƴar shekara 14 a Lagos sun yi tafiya haka, sun je excursion zuwa ƙasar Dubai, wata makaranta ce haka mai tsada ta ƴaƴan masu kuɗi, miliyoyin kuɗaɗe ake biya a shekara. Sun je nan ɗin excursion, to kuma an sauke su a wani hotel, to a nan ne yarinyar ta je ta shiga ɗakin wasu yara maza, a nan suka yi zina. Suka yi zina kuma suka ɗauka a bidiyo suke nunawa. Kaga yarinya ce duka ƴar shekara 14. Amma yanayin zinar da ta yi da su, ko karuwa wacce ta shekara 10 tana karuwanci, ta iya yadda za ta yi kenan, kuma yarinya ce shekara 14. Amma kuma a haka da za su ga an yi auren wata kuma yar shekara 15-16, in dai musulma ce to sai sun yi suka sun ce ai an yi auren wuri. To Nana Aisha radiyallahu anha ta taso a wannan gida mai albarka, dama tun tana yarinya haka ta taso tana kallon Annabi alaihi salatu wassalam, ko yaushe in uzuri ya kama yakan zo gidansu, amma mahaifin da kam kullum yana wajen Annabi alaihi salatu wassalam. To ana nan kuma sai Nana Khadija radiyallahu anha ta rasu. To bayan rasu wannan Nana Khadija radiyallahu anha da ƴan kwanaki, sai wata mata mai albarka ana ce mata Khawlatu bintu Hakim radiyallahu anha, matar Sayyidina Usman ibn Maz'un, ta zo gidan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi a lokacin nan yana garin Makka bai hijira zuwa Madina ba. Tace ya ma'aikin Allah, me zai hana kai aure mana? Sai Annabi alaihi salatu wassalam ce to wa zan aura? Sai ta ce in ka so ka auri budurwa, in ka so kuma ka auri bazawara. Sai shi to wace ce budurwar? Sai ta ce mishi ai yar gidan mafi soyuwan mutane zuwa gare ka, wato babban aminin ka Abubakar As-Siddiq, Aisha yar Abubakar. sai ya sake tambayar ta yace to wace ce bazawara sai ta ce mishi Sauratu bintu Zama ta ba da gaskiya da kai ta yi imani tun a farkon lamari kuma ta yi biyayya gare ka har ma ta yi hijira zuwa garin Habasha daga baya kuma bayan sun dawo sai mijinta ya rasu kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci wannan mata Sauratu bintu Hakim yace mata to kije ki nema min auren su ko kuma kije ki ambata ni gare su kuma yadda muka ambata a karatu da ya gabata cewa ta fara zuwa wurin Nana Saudatu wato gidan Nana Sauda ta je ta same ta tukunna ta bata labari Sauratu radiyallahu anha ta yi farin ciki dan ta wuce gurin mahaifin Sauratu din wato Zam'atu ibn al-Aswad ta ba shi labarin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so zai auri yarka Saudatu sai ya ce mata to shin ita Saudatu kin tambaye ta ne tana so ce eh daga wurinta nake na tambayar ta ce tana so to sannan sai ya ce to a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi da saraki ya daura auren shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da saraki ya daura mishi aure da Saudatu to ita ma nana Aisha radiyallahu anha lokacin da Sayyida Khawla ta je gidansu yayin da ta je gidansu ta ce wa Ummu Ruman mahaifiyar nana Aisha kenan ta ce mata ki farin ciki da wannan alkhairi da ya shigo gare ku da kuma albarka hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya turo ni zuwa gare ku domin in nema mishi auren yar ku Aisha to Ummu Ruman mahaifiyar nana Aisha da ta ji wannan sai ta yi farin ciki kwarai da gaske ta ce na yi farin ciki kwarai da gaske amma ki zauna ki jira Abubakar ya dawo ki gaya mishi to bayan Sayyidina Abubakar ya dawo ya shigo gida sai ta gaya mishi ta ce mishi ya kai Abubakar dubi irin abin da Allah ya shigo muku da shi gidanku na daga albarka da alkhairi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya turo ni zuwa gare ku in nema mishi auren yar ku Aisha to Sayyidina Abubakar sai farin ciki bayan ya yi farin ciki sai ya ce to har tusihu lahu shin za ta yiwu gare shi ko kuma za ta halasta gare shi kuwa inna ma hiya bintu akhi ai yar dan uwansa ne ni dan uwan shi yayin da ta zama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya mishi haka sai ya ce in kin koma irji ilahi ki je gare shi fa quli lahu ki gaya mishi na ce anta akhiful islami kai dan uwana ne a cikin addinin musulunci wa ana akhuka ni ma dan uwanka ne wabna tuka tuslihu li amma yarka za ta halasta gare ni da shikenan da ta je ta gaya sai na Abubakar radiyallahu anhu sai ta ce sai ya ce mata to ki kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi sai a daura auren shikenan fa a rana ɗaya duk da neman da daura auren a rana ɗaya duk aka gama komai ba irin namu ne ne yanzu da ake ta dora wa kai wahala ake ta yin abubuwa ba daurin aure daga fara nema zuwa randa za a baka sai ka yi shekara wani lokacin sai ka yi shekara ɗaya biyu uku ma su ba sa wannan ina sai duniyar komai na su zama mai sauki na abin da yanzu take ganin wani abu ne mai wahala yanzu su kuma a sannan din abu ne mai sauki dubu dai aure lokaci guda ba a cikin 'yan mintuna kawai an yi an gama ba a wani sai an tara mutane bila adadin irin da yanzu muke ba sa wannan su kawai in daga kai sai uban yarinyar ne ma sai mutum ɗaya ko biyu shikenan sai a daura a masallaci za a idar da sallah ko a makaranta ana zaune malamin zai ce ina da 'ya akwai mai san 'yata wace wani ce ni ina su kana da sanaki sanakin ta kaza ne ka ce ina da shi ka kawo ka ba shi kenan jama shi ƴaƴan nasu ba irin namu ne na yanzu fallallu wadda ko ina suna zuwa ba su ƴaƴan su idan yarinya ta shekara bakwai shikenan yadda uwarta take a kulli ita ma a kulla take ko yanzu tana gida ba abin da take daga ibada sai karatu daga karatu sai ibada to ko yanzu ne in kai wa ƴarka irin wannan tarbiyyar ya zama ba ta yawace yawace ba da san wasu ƙawaye ba da san wani gida zuwa gidan ƙawa zuwa unguwa yawo da sauransu duk ba da san wannan ba don Allah ya yarda ko ta kai 'yan shekara 20 ma a duniya duk namijin da ka ɗauka ka ce mata na ɗaura miki aure fa da wani shi kenan ba abin da za ta ce maka amma yanzu karatun boko da kuma wannan wayewar da ake gani kamar wai an waye to duk ita ta ɓata lamarin gashi yanzu iya ma al'adunmu na Hausa ma basu isa ba to an kwaso al'adu irin na kafirai an kawo
yanzu abubuwa sai lalacewa kullun suke ƙara yi.
Yanzu bayan an daura aure fa an gama daura aure fa ta zama matar shi. Kaga a wannan lokacin haramun ne wani namiji ya kalle ta koda a cikin dangin shi mijin ne. Inda ba mahaifin shi mijin ba to haramun ne wani namiji ma a gidan shi mijin ya kalle ta ya ga adanta. To amma kuma sai a dauko ta kuma a taho wajen fati. Sai da sanya kaya irin wanda Turawa suke sa an za su yi auren sa a cuci. Shi matar za ta sa. Shi kuma sai ya sa coat. Shikenan sai a zo kuma ana rawa. Matar ka ta aure wanda an riga an daura muku auren nan. Sai ta zo kuma tana rawa a gaban karti ana mata tafi ana ihu. Kuma haka kuma an ce Allah ya bada zuriya dai ba sai ka ji ana cewa kuma amin. Wasu dai ban zuriyar bayan kuma an riga an watsa zuriyar tun anan. Ta sa ta murgoda jikinta. A gaban karti abokan ango da sauran waɗanda aka gaggaita sai a zo kuma a yanka kek ta ɗauka ta sa a bakin angon shi ma angon ya ɗauka ya sa a bakinta ana musu tafi duk wannan kuma bai isa ba sai an ɗauko kuma rantsatsen mawaki kuma wanda zai zo shi kuma yana waka kuma gaba ɗaya gun a cika da ihu ana rawa maza da mata. In dai da kuɗi to sai sun irin wannan gaba a irin wannan ba a birane an yi aure sai dai in gidan da suka ƙoshi ne da sunnar annabi alaihi salatu wassalam. Amma in dai ba gidan da suka ƙoshi da addini yadda ya kamata ba wallahi sai an yi. Shi kansa bikin auren kusan sati guda za a yi ana yi. Za a yi ƙauyawa ji, za a yi Fulani ji, za a yi Mother's Day. Ma'ana ranar ita kanta uwar. Za ta fito ita ma tana rawa a gaban sirkinta ga sirkinta wanda zai auri ƴar da shi da abokansa da sauran sirkanta mazajen ƴaƴanta da ta riga ta aurar duk za su zo wajen kowa zai zo da matarsa kuma uwar ta fito ita kuma tana rawa. Anan rashin tsoron Allah ya yi yawa kuma a ranar da ba ranar bikin ba za ka iya ganin ta tana tafiya bayan ta sha hijab har ƙasa ta sha niqab ba a ganin komai in ba idanunta ba. Amma kuma ranar biki ne to wannan ranar jalamma ba lalle ne a sashi ba jalamma ba lalle ne a sashi aka za ta fito ta tsame jikinta tana rawa. Wani abin ka gani wallahi duk rashin imanin mutum in ya kalla su ya san wannan abin kwata-kwata bai kamata ma a ce an yi shi ba. To a wannan zamanin na annabi alaihi salatu wassalam aure abu ne mai sauki kwarai da gaske. Nan take mutum zai nema kuma nan take in amince za a bashi. Saboda haka shi kenan sai aka daura wannan aure mai albarka. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce an daura aure na a wannan lokacin nan ina da shekara 6. La'ala ita sai da Khawratu bintu Hakim radiyallahu anha ta kasance wato tana nufin ƙara ƙarfafa igiyar zumunci ne tsakanin Annabi alaihi salatu wassalam da Sayyidina Abu Bakar. Domin dama abokan juna ne tun talatali. Imam Zahabi rahimahullah ya faɗa cikin littafin shi Siyaru Alamin Nubala yace ya kasance auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Aisha bayan wafatin Nana Khadija ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Nana Aisha da Nana Saudatu kusan lokaci guda. Sannan sai ita Nana Saudatu ta tare a gidan shi ya zauna tare da ita tsawon kusan shekara 3. Tsawon shekara 3 yana zaune da ita kadai sai daga baya kuma ya tare da Nana Aisha radiyallahu anha a cikin watan Shawwal bayan an yi yakin Badar a watan Ramadan. Kuma Nana Aisha radiyallahu anha ita kadai ce mace budurwa wacce Annabi alaihi salatu wassalam ya aura. Duk sauran matayen shi ba ƴan mata ba ne dukkanin su zaurawa ne. Wannan ya zo a cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 3 shafi na 430. Nana Aisha radiyallahu anha ta kasance daga mafiya soyuwar mataye zuwa ga mijinta sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da wannan a fili karara ba tare da boyewa ba. Hadisi ya zo daga Sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu yace wata rana na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mishi ayyun nasi ahabbu ilayka ya rasulullah wane ne daga cikin mutane yafi soyuwa zuwa gare ka ya mallakin Allah? Sai yace Nana Aisha. Sai na ce famin rijal daga cikin mazaje fa waye fi soyuwa gare ka? Sai ya ce Abuha mahaifinta. Imam Zahabi rahimahullahu yace wannan hadisi ne tabbatacce a bisa tarmazahancin rafidawa wato yan shi'a kenan rawafid makiya iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam makiya matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya son wani abu sai tsarkakakki irin wanda Allah ke so duk wanda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana san shi to in ka duba zaka ga wani mutum ne na musamman tsarkakakki haka nan koda a kayan abinci duk abin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana san abu kaza daga cikin nau'in kayan abinci to in ka duba zaka ga wannan abin abu ne mai tsarki kuma abu ne mai kyau wanda akwai fa'idodi da yawa a cikin shi dubi dai dabino kaga dabino abinci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam dubi gurasa dubi irin su kayan marmari haka ƴaƴan itace dubi naman tsuntsaye to zaka ga duk waɗannan abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma zaka ga akwai wasu abubuwa na waraka da kuma magani a cikin su bayan ma ka ci din ka ji dadi hakan ita ma nana Aisha radiyallahu anha akwai alkhairi da yawa tare da ita dalilin aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ma sun amfana domin duk cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wacce ta nado ilimi mai yawa kamar ta da ita nana Aisha radiyallahu anha ko a cikin sahabbai mazan ma babu wani kwaya ɗaya da zaka nuna ka ce wannan ilimin shi ya kai nana Aisha domin sun kasance waɗanda ake ganin su ne malamai a cikin sahabban irin su sayyidina Abu Huraira irin su sayyidina Abdullahi dan Umar su ake ganin su ne malamai to wani lokacin mas'ala ta ganta su mas'ala ta addini wanda a tsakankanin su su kasa fidda mas'alar har su kasa yanke ainihin fatawar dole sai an koma wurin nana Aisha an tambaye ta domin ita ta nado wani ilimin da su ba su sani ba tunda takan zauna da annabi alaihi salatu wasallam a lokacin da su ba sa tare da shi kuma Allah ya bata kwakwalwa mai rikewa domin an ce tana da baitoci na irin waƙoƙin larabawa sun fi dubbai a cikin kanta sun fi dubu goma tana da misalai da labaruruka irin larabawa wanda a wannan lokacin yana da alamar fadin kirjin mutum ya zama bayan ilimai na addini to ka san irin waɗannan waƙoƙin larabawa din domin waƙoƙin larabawa su ne za su nuna maka hanyar fahimtar harshen alkur'ani irin harshen da alkur'ani ke magana da shi ba za ka fahimci wasu abubuwan ba da yawa sai ka koma cikin ainihin shu'ara'ul jahiliya wato waƙoƙin larabawa irin na zamanin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana faɗa game da mahaifinta sayyidina Abubakar ya ce law kunta mutakhizan khalilan min hadhihi al-umma da za a riki wani bada'i daga cikin wannan al'ummar to lattakattu Aba Bakrin khalilan da na riki Abubakar a matsayin shine bada'i nan walakin ikhwatul islam afdal bari ne cewa ƴan uwantaka ta musulunci ita ce tafi kuma wannan hadisin ingantacce ne Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafinsa hadisi na 3906 sannan ya zo a cikin kitabul manaqib Imam Az-Zahabi ya kawo shi a cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 3 shafi 427 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan sirri ya so sai na bukan radiyallahu anhu domin shine mafi bicin namiji a cikin al'ummarsa kuma ya so nana Aisha radiyallahu anha wacce kuma ita ce mafi biciyar mace a cikin al'ummarsa bayan nana Fatima da nana Khadija don haka duk wanda yayi gaba da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so to hakika wannan ba sai an gaya maka ba kai ma ka san wannan din abin ki ne a wurin Allah da manzonsa an taba sayyidina Abubakar fa manya ne ma daga cikin sahabbai suka taba sayyidina Abubakar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tsawatar musu dubi dai matsayin sayyidina Umar radiyallahu anhu da bayan sayyidina Abubakar din babu wani sai shi kuma koda wani abu ne ya taso ko wasu darajoji Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fada yakan ce Abubakar wa Umar yakan ce Abubakar da Umar komai sai ce Abubakar da Umar to wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu wani abu ya faru tsakanin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya zo gare shi ya ce ka yafe mun sayyidina Umar sai ya ce a ni ba zan yafe ba saboda ran shi ya ɓaci sayyidina Abubakar shi kuma hankalinsa ya tashi sai ya dizi da haka sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya dami shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi a cikin damuwa ya tambaye shi menene sai ya ce ayya rasulullahi wani abu ne ya faru tsakanin da Umaru kuma na ce ya yafe mun ya ce ba zai yafe mun ba sai ce zauna a nan ya kai Abubakar yaghfirullahu laka ya Aba Bakr ai Allah ya riga ya yafe maka ya kai Abubakar ya ce zauna a nan yana zauna a nan sai na Umaru yana gida
sai kuma nadama ta kama shi yace yanzu kamar Abubakar yadda nake da shi a ce har shi ne zai zo ya bani hakuri ki hakura har yace in yafe mishi kuma yafewa ai ko ban yi daidai ba amma sai na Umaru sai ya koma kuma neman sai na Abubakar din gana neman shi domin su sulhu a tsakanin su yaje gida bai same shi wato ya san babu inda zai same shi sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku yata mutun yana zuwa da ya sallama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke kai ya zagayo ta wancan gefen ya sake yin sallama ya ga dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa mar ba ya dauke kai a tun daga nan sai na Umar sayar sai da zai yaji gaba ɗaya duniyar ta hada mar zafi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sai na Umar ya zauna sai ya ce mishi yanzu ku ba za ku kyale mun sahibina ba ba za ku kyale mun Abubakar ba ya gaskata ni a lokacin da duk kuke ƙaryata ni ya taimake ni da dukiyar shi kuma ya bani ishina aura yanzu ku ba za ku kyale mun Abubakar ba to ai ganin wannan din shi kansa sai na Abubakar ma sai da hankalin sai tashi sai tausaya wa sai na Umaru ganin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi da shi sai dai tausaya mar yace ya Rasulullahi ayi hakuri ni ne mishi laifi ya Rasulullahi ayi hakuri ni ne mishi laifi to sannan shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko to kaga in dai za a taba sai na Abubakar kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan fushin to ina ga kai dan Shi'a mai zagin sahabbai kabadin miyagun maganganu na raini wanda ko mahaifinka aka gaya wa wannan sai inda karfinka ya kare amma ka gaya wa wannan tsarkakan bayin Allah saboda kawai wani san rai da tatsuniyoyi irin naku na Shi'a Allah ya kiyaye mu daga sharrin Shi'a
amin
a haka kai zaka gansu kamar musulmai amma wallahi in ka shiga cikin aqidin su ka duba littafin su ga irin shirme da tatsuniyoyin da ke ciki wallahi sai ka rasa inda zaka sa kanka Allah wallahi in ka ga irin tatsuniyoyin da ke cikin littafin su sai ka ga cewa wato ko Yahudawa ba su fi su sharri wallahi sai ka ga cewa ko Yahudawa ba su fi su sharri alqur'anin sun karyata shi Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz sun ce a'a ba su yadda ba akwai wani gunda ba alqur'ani bane amma an kawo an rubuta shi qur'ani sun ce akwai wani kutum wanda alqur'ani ne amma an cire sahabbai sun cire sahabban da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sahabban da Allah ya ce musu wa kullum wa'adallahu alhusna sahabban da Allah ya ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yabi'una ta tashgarati su in shi azunce a ba sai yadda da su ba su abun in shi a fa duka a cikin sahabbai ma waɗanda ba kafirai ba duka ba su kwaya uku ko hudu duk yawan sahabban nan guda 100,000 da wani abu kamun in shi a duk kafirai to shi kuwa a musulunci ba za ka ce wa wani kafiri ba face sai an samu kafiri a tsakaninku in shi bai zama kafiri ba to lalle kai din su ka zama kafiri to su rasa ban nan Allah ya ci ya yarda da su duk inda Allah ya faɗi wannan abu na falala na muminai to da su yake ba da mu ba mu mun shiga ciki ne saboda albarkacinsu to su shi dan Shi'a ya ce a bai yarda da imaninsu ba ma a ainihin aqidar Shi'a sallah ma an kai in dai baka tsine wa sai na Abubakar da sai na Umaru da na Aisha da na Hafsatu ba cikin sallar suna ganin ma sallar ma bata karbu ba to a aqidar sun ce Allah ma bai san abin da zai faru ba sai bayan ya faru ya sani ya ma sun ce imaman su sun da wasu imamai wa guda 12 su wayannan imaman sun san gaibu amma Allah bai sani ba to kadan kenan daga cikin shirman in kaga na ga amfani kaga irin shirman da ke cikin littafin su ko za kai kanka sai ka gane cewa gara Yahuda ma da su wallahi dubi dai matsayin sai na Abubakar dinnan mun karanta tarihin shi a baya yanzu kuma gashi nan na Aisha zamu ji irin darajojinta da matsayin ta gun Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ishe ta alfahari na Aisha cewa ita matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a lahira a cikin aljanna kamar yadda take matar sa a nan duniya Allah subhanahu wata'ala shi ya mata wannan albashir din cewa za ta zama matar shi a lahira kamar yadda hadisi yazo daga Ibnu Abi Mulaika daga Nana Aisha radhiyallahu anha cewa malaika Jibril ne yazo da surarta ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani koren kyalli irin na aljanna
yace hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah, wannan matarka ce a duniya da lahira. Kaga ni kuma hadisi ingantacce Imam al-Bukhari da Imam Ahmad suka rawaito shi. To shin bayan wannan akwai wani abin alfarin da yafi wannan abin mace dai? A ce matar shugaban annabawa alayhi musallam kuma aka yi mata cewa ba ma a nan duniya ba, a lahirar ma ita matar shi ce. Kaga wannan garanti ne na cewa ita irin aljanna ce. Dan shi ya ce shi bai yadda ba. Imam Zahabi ya faɗa cikin Sirru Alamin Nubala, ya ce Nana Aisha radiyallahu anha iyayenta guda biyu sun yi hijira da ita daga Makka zuwa Madina, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shekara guda ko shekara biyu kafin hijira din. Wato bayan rasuwar Nana Khadija kenan radiyallahu anha bintu Khuwailid. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam an kai ta gidan shi ne ta tare a cikin watan Shawwal shekara ta biyu bayan hijira, wato bayan an dawo kenan daga yakin Badr da yan kwanaki, a lokacin tana da shekara tara. To yadda abin yake kuma, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira tare da Sayyidina Abubakar As-Siddiq, sun hijira daga Makka zuwa garin Madina al-Munawwara, nawwara Allahu bi barakati habibi sallallahu alaihi wasallam. To sun bar iyalansu da yan uwansu da danginsu a can garin Makka. Yayin da suka iso garin Madina, sai gaba ɗaya garin Madina din mutanansu, yara da ƙanana da mata da maza da manya, gaba ɗaya aka zo aka taru domin taron Annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayan an tare shi da shi da sahibin shi Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, sun shigo da su zuwa garin Madina. To ya zama wannan rana ce ta biki, rana ce ta murna da farin ciki. Ko ina ka shiga kowanne gida, kowanne titi, ko ina zancen ake. To haka wannan al'amarin ya kasance. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan raƙuma ta shi, kowa yana so ya sauka a wajen shi, to kowa yana riƙe linzamin raƙumar. Sai ce ku kyale ta da uha fa innaha ma'mura, ku kyale ta domin Allah ya riga ya umarce ta gurin da za ta tsaya. Sai ta tsaya a kofar gidan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari wa Sayyidina Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan shi ya zauna. To yana zauna a gidan Sayyidina Abu Ayyub, aka gina mishi masallacin shi, bayan an gina masallacin shi dan sai aka gina kuma ɗakunan matan shi, a sannan din matan shi kwaya biyu ne, daga ita nana Saudatu wanda ta ma ya riga tare da ita, sai nana Aisha wacce ba riga an tare da ita ba. To bayan ƴan kwanaki kaɗan da isar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya tura kuma sai na Zaid ibn Harisa, yace je tawo mishi da iyalansa. To aka je aka tura mishi da nana Fadima da nana Ummu Kulsum da kuma matar shi wato Sayyida Saudatu bintu Zam'a radiyallahu anhu. Tare da su akwai Abdullahi ɗan Sayyidina Abubakar, shi kuma ya taho da iyalin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, tare da su wanda ita nana Aisha radiyallahu anha. To yayin da wannan jama'a mai albarka suka iso garin Madina, tare da su wayi dawo shi ma Zaidu ya taho da nashi iyalan, wato Sayyidina Usama ibn Zaidin da kuma mahaifiyar shi Ummu Aiman. To bayan sun iso garin Madina, to shikenan kuma sai kowa ya wuce masaukin shi. Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina, to Abubakar mahaifin ta kenan tace yayi zazzabi da shi da Sayyidina Bilal. To sai na shigo zuwa gare su, sai nake tambaya, ya babana yaya kake jin jikin naka, ya kai Bilal yaya jikin? Tace sai Sayyidina Abubakar ya rera wasu baitoci yake cewa kullu mur'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'arihi, duk wani mutum da ya wayi gari a cikin iyalinsa ta yi mutuwa ta fi kusanci gare shi fiye da igiya takalmin shi. Shi kuma Sayyidina Bilal sai shi ma sai yake rera wasu baitoci yake cewa ala laita shiri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli izkhirun wa jalilu wa hal aradna yawman miyaha majinnatin wa hal yabduna li shamatun wa dafilu. Dan Aisha radiyallahu anha tace sai naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi labari ga halin da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Bilal suke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu yayi addu'a, yace Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbina makkata aw ashadda hubba wa sahihu wa barik fi sa'iha wa muddiha wa qurhumaha faj'alha bil jufa. Yace ya Allah ka soyar da garin Madina zuwa zukatanmu kamar irin soyayyar da muke wa garin Makka, ko kuma fiye da haka ma. Kuma ya Allah ka gyara mana wannan gari na Madina, ka sanya albarka a cikin mudinta da sa'inta, sannan kuma ka ɗauke zazzabin da ke cikin wannan gari zuwa garin Jufa, sanan din jufan kauye ce haka kuma babu mutane su sai kamar jiji ne to daga nan shikenan sai Allah subhanahu wataala ya dauki wannan zazzabin a ce a ran bayan wannan addu'ar an ga wani abu mai duhu da kuma wata mata haka wani abu da siffar wata mata haka mai ban tsoro ta yi ihu ta fita daga garin Madina da wani abu kamar guguwa shikenan sai wannan zazzabin aka daina yin shi a garin Madina amma da duk wanda ya shigo garin Madina to wannan zazzabin in bai kashe mutum ba sai ya kore shi haka garin yake amma zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dauke wannan sunan Aisha radiyallahu anha ran da za a kai ta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace mahaifiyarta Ummu Ruman ta kira ta a lokacin nan wasu mata yi sun zo daga garin Madina ta kira ta ta wanke mata jikinta wanda ta dan gyaggyara ta haka sannan sai ta mika ta zuwa gare su wayannan mata na Madina suka gyaggyara ta suka yi mata ado sannan sai suka kai ta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tare gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zauna ta samu alkhairin da mafiya yawan matan shi ba su samu ba dan Aisha radiyallahu anha tana da darajoji da yawa waɗanda ba za su lissafu ba amma dai za mu kawo ƴan kaɗan daga ciki na farko dai yana daga cikin darajojinta kasancewarta mafi soyuwar matayi zuwa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mahaifinta shi ma yana daga cikin mafi soyuwar mazaji zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan daga cikin darajojinta mala'ika Jibrilu alaihi salam ya taɓa aiko mata da gaisuwa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi ka gaya wa matarka Aisha cewa ina gaishe ta da kanda take faɗa ta ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya Aisha hada Jibrilu wa huwa yaqra'u alayki salam Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya to da yawa baya ce mata Aisha Aisha yake ce mata sai yi tarhimin suna yace ya Aisha ga mala'ika Jibrilu nan yana miki gaisuwa yana gaishe ki sai ta ce wa alaihi salam wa rahmatullah sai ta ce amince ta mata gare shi da rahmar Allah a cikin wasu sashen ruwayoyi kuma an ce ta ƙara mishi da addu'a ta ce jazahullahu khairan min za'irin wa dakhilin Allah ya saka mishi da alkhairi a matsayin shi na mai shigowa gare mu kuma mai ziyara gare mu ta ce fa ni'mas sahib madalla da wannan sahibi naka ya rasulullahi wa ni'mat dakhil kuma madalla da wannan mai shigowa zuwa ga iyalanka to wannan kaga ko shi kadai aka bari a ya isa daraja gare ta cewa mala'ika Jibrilu da kansa ya aiko mata da gaisuwa dan ci a duk bai da wannan ba a to tun daga shi nan Allah ma ya wanke ta cikin Qur'ani sun ce duk ba su yadda ba Allah ma ba su yadda ba suna cikin suratul nur Allah subhanahu wataala yana wanke ta ayoyi da yawa duk inda ka ga subhanaka a cikin Qur'ani to Allah subhanahu wataala yana wanke kansa ne daga wani abin da mushrikai suka gaya mishi duk inda subhana take a cikin Qur'ani subhana a cikin Qur'ani guda 14 ne subhanahu ita kuma guda goma sha biyar subhanaka a cikin alqur'ani su kuma guda 9 ne qalu subhanaka kuma guda 3 to duk inda subhanallahi take a cikin alqur'ani ko subhanahu to wannan duka Allah yana wanke kansa ne daga abinda mushrikai ke faɗa mashi a cikin waɗannan subhanaka din guda 9 to akwai kwaya ɗaya tana na Aisha ce Allah da yazo wanke ta daga abinda munafikai suka faɗa game da ita sai ce subhanaka hadha buhtanun azim kamar da ga shi dan shi a yace a ba yadda ba ai zan ce maka a haka za ka gansu kamar musulmai kamar sauran musulmai amma idan aka banka da maka kaji irin aqidinsu ka duba da tafin su kaga irin abubuwan da suka rubuta a ciki to wallahi kai da kanka sai ka gane yahudawa ma sun fi su alkhairi in dai akwai alkhairi a wurin ba yahudi kana ga wannan daraja ce tana na Aisha radiyallahu anha sannan darajar ta gaba shine girman sha'aninta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yanzu na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu ya rawaito daga gare shi yace cewa fadlu Aishata 'ala an-nisa'i ka fadli as-sariri 'ala sa'iri at-ta'am pipi kwanda na Aisha taiwa sauran mata kamar pipi kwanda sarid yayiwa sauran kayan abinci sarid wani abinci ne kamar gurasa suke yin shi to amma a cikin shi haka akwai irin su tumatur da kayan marmari dai haka da sauransu da nama da sauransu duka za a markada a zuba a cikin shi kuma sai a yi shi kamar gurasa kamar tuwo ne na alkama amma kuma a cikin shi akwai nama
akwai sauran kayan marmari haka duka an zuba ci a duk cikin abincin da larabawa ke ci a wannan lokacin to babu abincin da ya kai shi daraja to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ta da wannan yace fifikonta akan sauran mata yake kamar fifikon da sarid yayin sauran abincin saboda shi sarid yafi sauran abinci laushi yafi sauran abinci kuma soyuwa zuwa ga zukatan basu ci sannan kuma yafi sauran abinci kuma wato karancin lalacewa domin shi akan ajiye shi lokaci mai tsawo ba tare da ya lalace ba bayan kuma cewa yafi sauran kayan abinci nau'in abinci wato dadi a zuciya kuma yafi dadi a baki sannan kuma shi baya cutarwa ko ka ci ka koshi da yawa ba zai cutar da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam buga wannan misalin ne domin ya gaya wa al'ummarsa irin abubuwa da yawa da aka bata na daga kyawun siffa na Aisha radiyallahu anha kyakkyawa ce domin an ce a cikin matayen zamaninta tana daga cikin waɗanda in ka gansu ba za ka sake ganin wanda suka kai su kyawu ba in ban da cewa akwai na Fatima radiyallahu anha a wannan zamanin ba za sai a ce a duk mataye babu kamar na Aisha wajen kyawu sai da yake akwai na Fatima radiyallahu anha wacce ita kuma kyawunta sai da akwai nan da hurul ini saboda kyawunta irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita kanta na Aisha ta shaida da wannan dan take ce na Fatima ta taho zuwa gare mu da ka ganta kamar mahaifinta a dukkan ce ban taba ganin wani wanda tafiyar shi da zamansa da maganar shi da murmushinsa komai nashi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai Fatima to nana Fatima nana Aisha radiyallahu anha ta hada kyawun siffa da kuma kyawun hali wanda kuma irin wannan yana yin wahala ga mutum kyakkyawa a fuska kuma kyakkyawa a zuciya yana wahala musamman ma mata ba kika samu irin wannan ba kuma sannan ka same su kuma da kaifin hankali da dadin zance dan da yawa zaka ga wata matan kaga haka a fuska ga taron da kyau a wajen gaji muryar ta kuma kamar gurmi sai gaji muryar ta kamar muryar namiji barai da gaske wani kuma zaka ga ga kyawun nan Allah ya mata amma sai dai girman kai wani kuma zaka ga kyawun nan Allah ya mata amma kuma da kikiya ce ta karshe ba abin da take fahimta ga tsananin jahilci wani kuma zaka ga kyawun nan Allah ya mata amma kuma wawuya ce sosai ta karshe to amma na Aisha radiyallahu anha ga kyawun hali ga kyawun siffa ga dadin zance ga kuma fasahar harshe Allah ya bata ga kuma wato Allah ya bata zurfin hankali da zurfin tunani da kaifin hankali Allah kuma ya bata kwakwalwa mai saurin rike abu ga kuma wato yawan kyautatawa ga mijinta dan mafiya yawan mata yi wannan zaka gansu kyawa wannan to zaka ga kuma tsakaninsu su da maza duk namijin da ya aure su zaka ga idan ya zama tamkar bawansu zai iya jure kowace irin bakar magana in sun fada za ta iya mar tsawa za ta iya mar gori za ta iya nuna mar ishi fa taimaka mishi ma ta yi ta aure shi kwarai da gaske akwai wanda ya gaya min baki da baki ce wallahi malam har ce mun take wai ai taimako na ta yi da ta aure shi wallahi wata rana da na mata da sai a ce mun ta yi ita ba wannan din nasiha nan da kake yi ba ya da zan yi ba kawai ka gajiyar ni ka sake ni ce wallahi kafin in idda ma sai na fara tara zaurawa kafin in idda ma na tabbata akwai wanda za su ce suna tsora in ka gaji kawai ka sake ni an ga rage gaya mar to na Aisha radiyallahu anha Allah ya kiyaye ta daga duk irin waɗannan abubuwa yana daga cikin darajojinta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai auri wata budurwa ba sai ita kadai ce matar shi budurwa sallallahu alaihi wasallam domin kai ruwa zaka dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam auren shi yana yi ne dan wasu hikimomi dake cikin yin aura ba aure ne irin namu mu na yanzu na sha'awa ba ko na san tara yaya ko wani abu a shi ba haka bane kowanne daga cikin auren shi zaka ga kowanne akwai wata hikima ta musamman da Allah subhanahu wataala ya ajiye a ciki duk wacce ya aura za a ga akwai wani dalili da yasa ya aure ta tunda har ya aura daga waɗanda ma ba larabawa ba kamar irin su sai na Safiya bintu Huyay kaga ita ba larabiya ba ce tana daga cikin al'ummar banu Isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta saboda me saboda kulla zumunci tsakanin shi da ƴan uwanta ko danginta an samu kuma ta dalilin wannan din wasu kadan daga cikin su sun musulunta haka nan daga cikin kabilun Larabawa da ya rike yin aure kamar irin su sai da Maimunatu bintul Haris Juwairiya bintul Haris ga irin su sai da tuna Zainab bintu Kuzaima kowace dai wacce ya aurata za ka ga kuma sai Allah ya sanya wasu daga cikin danginta su musulunta kamar ita Juwairiya kam a rana daya sama da mutum 100 iyalai sama da iyali 100 suka musulunta ta dalilin ta sun kuma samu yancin su daga hannun sahabbai an zo yaki ne an kama su gaba daya an cinye su da yaki an kama su a matsayin bayi kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siyasar zama da mutane sai yayi nufin ya enter da su ya tausaya musu harin da suka shiga sun shirya za su yi ne su yaki Annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam kuma mahaifinta shine shugaban kabilar Banul Musalak ake ce musu sun shirya za su yi su yaki Annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ya riga su fitowa ya same su ba tare da sun kintsa ba aka cinye yakin aka kama har mahaifin nata da ƴan uwanta da danginta duka aka mai da su bayi har sun kwana sun muni a wannan yanayin to ita kuma sai ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi ni shugaba ce a cikin mutane na ina so ka taimaka ka taimake ni in sami yanci na yace to zan baki abin da zaki fanshi kanki daga gun wanda ya rike ki sai dai in kin yadda in na karbe ki wannan ya zama shine sadakin ki tace eh ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta bayan ya karbo ta daga hannun wanda ta fada a cikin kasan shi kaga wancan wanda ta fada a cikin kasan shi in ya ga dama zai iya sayar da ita in ya ga dama zai iya yin sadaka da ita ta zama matar shi kai tsaye ko kuma dai wani abu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fanso ta daga can din sa sai ya enter ta bayan ya enter ta kuma sai ya aure ta da dalilin ya aure ta aka wayi gari sahabbai suka ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yassu ai shikenan kuma sun zama sadakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce ta wane mu mu bautar da sadakan Annabi sallallahu alaihi wasallam wane mu sadakan Annabi sallallahu alaihi wasallam su da zai suna mana wanki da wanke-wanke da shara da aiki a gonakin mu sai ce ai ba zai yiwu ba sai suka rika sakin su kowa sai ya tattaro ya ce a daga yau shikenan na ba ku yanci duk a rana ɗaya saboda iyali 100 aka yantar ta dalilin ta su kuma gaba ɗaya su suka musulunta ɗaruruwan su ba suka musulunta to haka a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowanne za ga akwai wata hikima ta musamman kaga kamar sai da Sauda wacce muka bar tarihin ta a darasin da ya gabata kaga ita mijinta ya rasu kuma ita kadai ce a gidan mijinta ba ta isa kuma ta koma gidan mahaifinta ba saboda gidan mahaifinta gaba ɗaya su babu musulmi ko ɗaya suna kuma tsananin adawa da addinin musulunci in ta koma can to zabi za su bata ko ta kafirta ko kuma in tana son musuluncin to ba su ba ita to ta kasa komawa can kuma tana zaune ita kadai kuma mace kaga ba za ta iya rike kanta ita kadai ba tunda mata a wannan zamanin ba wasu sana'o'i suke yi ko su abubuwa irin na matan yanzu kuma ba su fita suke yi su cuɗanya da maza ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aure ta to dangin nata Banu Abdul Uzza suna daga cikin mafiya tsananin gaba da Banu Hashim to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai zama dalilin musuluntarsu da yawa daga cikin suka musulunta to haka nan bayan nan irin su sai da Hafsa ita kuma ya aure ta ne saboda dinki baraka tsakanin sahabban shi manya lokacin da mijinta ya rasu bayan ta gama ta kaba sai da Umaru ya zo mahaifinta kenan ya zo ya samu sai na Abubakar ya ce Abubakar Hafsa ta gama ta kaba ko za ka aure ta sai da Abubakar sai ya shiru bai mar magana ba sai ransa ya ɓaci muna ganin ya kawo mishi alkhairi kuma ya yi shiru bai ce mar komai ba sai ya koma wurin sai na Usmanu ya ce Usmanu ga ƴata Hafsa ko za ka aure ta ya ce kai ni yanzu ba ta aure nake yi ba sai na Umaru sai ransa ya ɓaci sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙararsu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haƙuƙutar da shi ce kai haƙuri ya Umaru domin shi Usmanu zai auri wacce ta fi Hafsa alkhairi gare shi idan ma kuma Hafsa za ta auri wanda ya fi Umaru alkhairi gare ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki ƴar shi sai da Ummu Kulsum ya ba wa sirna Usman bayan Ruqayya ta rasu kenan sai shi kuma sai ya auri sai da Hafsa ƴar sirna Umaru kaga shikenan zance ya kare shi kuma sai na Abubakar bayan an daura auren sai yake cewa sirna Umaru yace Umaru yayin fa da ka gaya min zancen Hafsa kaji nayi shurudin nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba min zancen ta ne ya taba tambaya ta yaya wace tai ko kaji labari ka tai idda idan to ni ji yayi wannan tambayar sai na san cewa wata kila yana nufin ko zai aure ta ne to ni kuma da ka zo kace min ko zan aure ta to ba na so in ce maka a'a domin na san ranka ba zai so ba ba na so kuma in ce maka naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta domin bi mun umarnin in gaya wa wani ba ni kuma ban kasance ina watsa sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji kaga nan ma kaga akwai hikima to haka nan Ummu Salama ita ma mijinta ne ya rusu ya bata da yaya wajen guda hudu ko biyar da kuma nauyi ga ta kuma a bakon gari tunda ita mutuniyar Makka ne mijin ma mutumin Makka ne amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai ya taro har yayan nata zuwa gari shi kuma da mijin nata kakan su dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan shi ne na shayarwa to kaga wannan kaga ya sadar da zumunci kuma ya dinki baraka ya cece rayuwar ta to kowace daga cikin matansa haka ne kowane akwai dalili to amana na Aisha radiyallahu anha ita ce kadai wacce take budurwa daga cikin matayensa duk sauran zaurawa ya aure su lokacin da ta za ta rasu tana cikin jinyarta ta karshe jinya ta yi tsanani lokacin ranta ya zo darda makogoranta sai ke cewa ina tsoron kana mutane su riga yin yabo a gare ni ba na son yabo ita ba ta son yabo radiyallahu anha sai aka ce mata ai dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shigowa zuwa gare ki sai ce to shikenan a bashi ya shigo ai mishi izini sai na Abdullahi dan Abbas sai ya shigo zuwa gare ta sai ke tambaye ta yaya jikin naki sai bi khairin in taqaitu sai ai jikina alhamdulillah da sauki ina ta ido idan har na kiyaye saboda dama ai Allah ya ce musu ya nisa annabi ila suna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun ya ku matayen wannan annabi mai girma ko ba kamar sauran mataye kuke ba ina ta taqaitun amma idan kun kiyaye kun ji tsoron Allah to tana ishara ne zuwa ga wannan ta faɗo haka ne kuma dan tawazu da kuma tsoron Allah sai na Abdullahi dan Abbas sai ya fahimci wannan sai ya ce mata fa anti bi khairin insha Allah ta'ala ai kina kan alkhairi in Allah ya so ke ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi aurwata budurwa ba sai ki kuma uzurin ki ya sauko daga rabbul izzati ma'ana Allah da kanshi ya wanke ki to na Aisha radiyallahu anha da ta ji wannan sai ta yi shiru kawai daga baya dai ban tadi ba sosai a duniya sai Allah ya karbe ta wata rana yakan yi mata wasa haka saboda sakin fuska irin nashi sallallahu alaihi wasallam sai ce ta ji ya rasulullahi yanzu kana ganin a ce ka sauka a cikin wani kwari haka a cikin kwarin akwai bishiyoyi waccan bishiyar wasu dabbobin sun riga sun yi jaga sun ci amma wannan bishiyar kuma babu wani wanda ya ci to a wanne ne zaka je ka daure raƙumanka domin ya ci Mazala sallallahu alaihi wasallam sai ce ai a waccan bishiyar mana wacce babu dabba da ta ci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci misalin da take buga mishi sai murmushi kawai tana misali ne din cewa ai sauran matayen shi gaba ɗayan su wani ya aure su kafin shi ita kuma babu wanda ya aure ta shine mijinta na farko kuma na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin darajojin nana Aisha radiyallahu anha saukar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta kuma wani lokacin ma suna tare a cikin mayafi shi da ita sai wahayi ya sauka gare shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun san irin girman matsayin nana Aisha a wajen mijinta sallallahu alaihi wasallam don haka idan za su kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadiya ko ta kyauta ta musamman sukan bari sai ranar da yake ɗakin nana Aisha kaji sahabbai radiyallahu anhu su ma da kiyayewa sun san duk ran da yake ɗakin nana Aisha sukan gane ma'ana sukan kiyaye sukan bar ƙididdigen kwanaki to duk ran da aka ce yana ɗakin nana Aisha sai ake wata tuga suna ta shigowa mai abinci na kawowa mai nama na kawowa mai kyaututtuka haka hadiya kuɗi ko wani abu ana ta kawowa sai da kyaututtuka suna ta shigowa kuma ran da yake ɗakin wata ba ita ba sai ji shiru da dan abin da ba a rasa ba to wannan abin sai ya damu sauran matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka taru suka yi meeting ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da suke fuskar shi to yana da kwarjini ba wata za ta iya dosan shi ta mar magana sai suka yi meeting suka ce to a je wajen Ummu Salama saboda sannan din ita ce kusan mafi girman shekaru a cikin su in banda Sauda babu wata ta girme ta sai suka je wajen Ummu Salama suka ga mata suka ce abinda muke so da ke ki taimaka ki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban shi inda dan Allah suke yin kyautan nan sarka yi ko a ina yake mamana na me za su rike bantar tsiran da yake dakin Aisha Ummu Salama radiyallahu anha ta ga mishi ina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata komai ba ya kawo da kai tace sai ta sake ga mar da sai kawo da kai daga nan sai ta bari sai a ranar da yake dakin ta tace ya Rasulullahi sahabbanka ba sun zo da matanka sun zo da wata bukata kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wata ya Ummu Salama yake Ummu Salama la tu'zini fi Aisha kada fa ki dake cutar da ni cikin nana Aisha ma'ana kada ki cutar da Aisha don kika cuce ta to ni kika cutar fa innahu wallahi ma nazala alayya alwahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghayraha ina domin na rantsuwa da Allah wahayi bai taba sauka gare ni alhari ina cikin mayafin wata mata daga cikin kuma faci ita kadai Aisha to ta ji wannan nana Ummu Salama sai ta shiru ta gum da bakinta kullun sai ta tambaye ta ya dai ya akai idan shiru ba labari kin ga yamar kuwa idan shiru ta mata yake kamar bata ji ba to duk da haka sai abin ya dame su sai ga to yanzu kuma gunwa za su ji suka ce to bar su je su samu nana Fadima yanzu suka bari sai nana Fadima ta zo gidan suka gaya mata aikin jikin ta ce to ba komai zan same shi nana Fadima radiyallahu anha ita ma ita ji ita mata kasa bada da kyadda ta samu lokaci ita ma ta lura da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin fara'a sosai dan sai ta gaya mishi ta ce ya Rasulullahi matanka ne suka yi koni kaji abin da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Fadima yanzu ke ba za ki so abin da nake so ba nana Fadima radiyallahu anha ita ta ji wannan shikenan ita ma sai ta yi gum dusa bayan ta fito suke tambaye ya dai an ci nasara ita ba dai shiru ba bayani da dole da sai aka hakura wannan wani matsayi ne na musamman wanda Allah subhanahu wataala ya hore wa ita nana Aisha radiyallahu anha to ina ganin insha Allah saboda yanayin lokaci anan zamu dakata sai a darasi na gaba insha Allah zamu ji karashin tarihin nana Aisha uwar mumini radiyallahu anha wa alaiha salam da fatan Allah ya kara mana su da kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana ruko da sunnar shi Allah ya ba mu ikon koyi da halayen shi Allah ya ba mu ikon koyi da kokari da ijtihadi irin na waɗannan sahabbai radiyallahu alaihim Allah ya kara mana san Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da sahabban shi Allah ya kiyaye mu daga sabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye mu daga sabawa lambarin sa Allah ka jigan iyaye mu da malumin mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kiyarta karshen mu samu cika da imani da kare mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da dukiyoyin mu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake fuskantar mu na musibo da wanda muka sani da mun sani ba Allah ka kiyaye mu abin da kuma ya to mana da alkhairi to Allah ka sanya mana albarka mai yawa a cikin sa wannan zabi da ke tafi Allah ka za'a mana shugabanni mafiya alkhairi Allah ka yi mana zabi irin naka ya Ubangiji Allah ka kiyaye mu daga zaben tumin dare Allah ka za'a mana shugabanni masu tausayi wannan za su gyara al'amuran mu za su jagorance mu jagoranci mai kyau irin wanda kai da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malil ala ila yawmiddin وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين يا رب